بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar hudu ga watan al-muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 22 ga watan yuli na shekarar miladiya ta 2023 wannan shine darasi na 46 a cikin jerin darussa daga littafin as-sunna walafar al-imamu abubakar ibn abi asim Allah ubangiji ya gafarta masa ibn abi asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wanda littafi nashi yana daga cikin ummahatu kutubil aqida wa manhajis salaf muhimman da tafai da suke bayani akan aqida da manhajin magabata wadanda ake cirato aqidan magabata na kwarai daga shi zamu tashi daga lambar babi na 125 tarjuma ta 586 inda malam yace wa min dhikri arshi rabbina ta'ala الرحمن على العرش استوى وتقدس علوا كبيرا yace daga cikin hadisai da suka zo wajen ambaton al'arshin Allah ubangijinmu madaukaki da bayani akan cewa Allah ya daidaita akan al'arshi wataqaddasa kuma Allah ya tsarkaka uluwan kabira daukaka mai girma akwai littafai guda biyu musamman na al-Imam al-Zahabi Allah ya gafarta mishi wanda musamman yayi su ne don wannan mas'ala ta daidaituwa Allah da daukakar sa shine littafin al-ulu lil alil ghaffar wanda Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya mushi ikhtisari shine ya takaita shi zuwa ikhtisaru muktasar al-ulu akwai kuma kitabul arsh dukan su dina al-imamu al-zahabi sannan ibnu qayyim shi kuma a cikin as-sa'iqul mursala yayi magana sosai akan wannan mas'ala ita malam yace haddathana isma'il ibn salim al-sa'iq qala haddathana yahya ibn abi بكير عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعوا الله تعالى أن يدخلني الجنة قال فأذم الرب تبارك فأذم الرب تبارك وتعالى وقال إن أرشه فوق سبع سماوات وإن له لعطيتا كعطيت الرحل الحديد اذا ركب من فقره وانا حديثي مالن يا امسو شي daga hannun malam Isma'il ibn Salim Abu Muhammad As-Sa'iq shi kuma yace haddathana Yahya ibn Abi Bukair wato malam Abu Zakariya Yahya ibn Abdullah ibn Abi Bukair shi kuma daga Isra'il Isra'il ibn Yunus ibn Abi Ishaq As-Sabi'i daga kakan shi Abu Ishaq daga Abdullah ibn Khalifa Al-Hamadani kenan daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda sai Umar yake cewa wata mata ta zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tace ya manzon Allah ud'ullaha an yudkhilani aljanna ka roka mana Allah ya sa ni a aljanna mana faqala sai annabi ya ce mata fa'azzimir rabb tabaraka wa ta'ala to ki dinga girmama Allah wato ki yi tauhidi ki bi Allah ki istiqama dai yana cikin girmama Allah wa qala sannan annabi yace inna arshahu fawqa sab'a samawati Allah mai girma al'arshin sa yana saman sammai bakwai wa inna lahu la'atitan kuma shi al'arshin yana da ƙara ka atitir rahali kaman ƙaran sirdi idza rukiba min thaqali idan aka hau sirdin saboda nauyin da zatin Allah ya ma al'arshin yana ƙara wato yadda ka san kamar idan an hau wani abun hawa lodi ya mai yawa zaka ji yana ƙara ko idan mutum yana kan doki ko makamantansu wannan isnadi na wannan hadisi dhaifi ne saboda Abdullahi ibn Khalifa yana daga cikin mutanen da Ibn Hibbana ya kadaitu da wasaka shi wanda kuma kamar yadda aka sani Ibn Hibbana malamai suna takarantsan da amincewa da mutanen da ya kadaitu da amincewa da su sannan akwai maganganu game da rashin tabbacin ko ya ji hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda kuma da Ibn Kathir ya ambata a cikin tafsirinsa malai sake cewa haddathana Abdul A'la ibn Hammad an-Narsi wa Muhammad ibn al-Musanna qala malaman guda biyu suka ce haddathana Wahab ibn Jarir وهب ابن جرير ابن حازم البصري باب مالمي فقه من الثقات قال حدثنا أبي دقى بابن شي واتو جرير بن حازم كنان قال بابن ناشي يتشي سميت محمد بن إسحاق ناجم على محمد بن إسحاق مدلس نمي سيرة يحدث تو أنك أغا سيتشي أن يعقوب ينا بعد رواية أن يعقوب يعني ابن المغيرة المدني يعقوب يعقوب ابن عتبة ابن المغيرة وجبير بن محمد da kuma Jubair dan Muhammad wannan shi ma Jubair dan Muhammad wato abin korewa ne ingancin sa Jubair ibn Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im an abihi daga baban shi wato Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im dan sahabi ne an jaddihi daga kakansa Jubair dan Mut'im sahabi ne daga cikin at-tulaqa qala yace ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a arabiyun wani mutumin kauye ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace ya rasulullah ya manzon Allah jahadatil anfusu wa ba'al malu wa nuhikatil abdanu wa halakatil amwalu yace ya manzon Allah jukuna sun ji jiki jahadatil anfusu wa ba'al iyalu iyale sun shiga cikin rudani yunwa wa nuhikatil abdanu jukuna sun rame wa halakatil amwalu dukiyoyi sun lalace an zuba taki an yi shuka an yi dashe an yi feshi ba ruwa awwa sulalaci yace fastasqillaha lana ka roka mana Allah yayi mana ruwa fa inna nastashfi ubika alallahi tabaraka wa ta'ala muna neman a wato shiga a wurin Allah ta wajenka wa nastashfi billahi alayka kuma muna neman shiga a wurin ka ta wajen Allah qala fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah yace mishi wai haka kai canka tadri ma taqulu kai ka san abin da kake faɗa kuwa wannan kalmar da kake faɗa cewa muna neman agajinka a wurin Allah muna neman agajin Allah a wurin ka ka san abin da kake faɗa kuwa fa sabbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya dinga subhanallahi subhanallahi saboda wannan magana ce ta taba tauhidi kalma ce wanda take akwai mummunan lafazi a cikin ta lafazi ne na shirka lafazi ne wanda yake ba na tauhidi ba فما زال يسبه حتى عرف ذلك في وجوه اصحابه هنا سبحان الله سبحان الله ابن yana bashi takeici da damuwa cewa yana raye wani yazo yana magana irin ta shirka a gaban ma'aikin Allah yace hatta urifa zalika fi wujuhi ashabihi hasabai su ma suka shiga damuwa saboda ganin damuwar da manzo Allah sai sun shiga fa qala annabi yace wai haka kai canka la tastashfi billahi ala ahadin min khalqi karka sake neman agajin wani akan Allah kace wane ya agaza shine zai shiga gaba a nemi agaji a wurin Allah karka saki sanya wani tsakaninka da Allah fa inna sha'anallahi a'azamu min zalika al'amarin Allah ya girma haka wai haka tadrimallahu kai anya ka san Allah kuwa inna arshahu ala samawati Allah ubangiji fa akan al'arshin samai akan samai al'arshin sa yake wa ardahu hakaza mithlul qubba kasan nan da kake ganin ta haka kamar wani dan kamar wata yar bukka an aka kwatanta girman samai din da kasan to kasan nan da kake ganin ta duk fadin ta in aka tana kasan samai kamar wata yar bukka ce wa innahu la yaqtu aqitar rahli bil rakibi yana motsi kamar motsin ainihin wato siddi ga mahayi wannan isnadi ne da'ifi saboda wancan an ana ta ibnu ishaqa da kuma dayan matsala duk da yake shi an goya shi ne yaqub ibnu utba kaga an goya shi da jubair ibnu muhammad asalin hadisin al-imamu ahmad ya ruwaito shi ta wannan hanya haka isnadi ne mai rauni amma ma'anar shi ma'ana ce mai kyau wato ma'anar tabbatar da dayantaka Allah da tauhidin sa a cikin ayyukan sa da cikin kudurarsa wajen zubar da ruwa da azurtawa da kuma wajen ba wanda ya isa ma Allah shigege manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana damuwa kwarai akan duk abin da shafa al'amarin tauhidin Allah saboda tauhidi shine lubbul islam shine gundarin musulunci shine abinda duk yadda aka kai aka kawo to karka sake kana musulmi ya zama kana da matsala game da tauhidinka shi sai yana daga cikin abin mamaki a wannan zamanin da mutane suke ganin yin magana akan tauhidi ma wani tashin hankali alhalin kuma shine abu mafi girma da suke da bukata zuwa gare shi dan tsira amma ai ta rigima da su akan cewa kar a faɗa wata kalma ta tauhidi a bar su su shirka a bar su su istighasa da wani Allah a bar su su je gun boka a bar su su rantsuwa da wani Allah a bar su su ji tsoron wani Allah irin tsoron da ake jin Allah a bar su su sujuda gaba ga wani Allah a bar su su danganta ayyukan Allah da siffofin Allah izuwa ga wani Allah abinda akwai ban mamaki jama'a mutane a cikin musulmi suke da irin wannan mummunan tunanin wato kamar ana jawo su daga bakin wuta suna kubucewa suna son sai sun koma babu shakka wannan abin takeici ne Allah ubangiji ya tsare mu qala hadathana al-azhar abul azhar an-naysaburi qala hadathana wahb ibn jarir qala hadathana abi am muhammad ibn ishaqa an yaqub ibn utba an jarir ibn muhammad ibn jubair an abihi an jaddihi an nabi sallallahu alaihi wasallam nahawu irin wancan dai shi ma wannan isnadin dai mai rauni ne saboda wancan Jubair ibn Muhammad da muka ambata duk da an nan ya fito da an din ba goyen ne irin wancan ba amma shi kanshi ya kasance mutum ne da yake wanda ba a san shi ba wannan isnadin shine cikin littafin Ibn Khuzaima da Al-Ajuri a cikin Ash-Shari'a shi malam ya karbo shi ta hanyar malamin sa Abu al-Azhar an-Naysaburi wanda yake cewa Mani ibn Salit an-Naysaburi mutumin garin su Imam Muslim sai malam yace babun ga wani babi wannan shi ma babi da ila yau dai reshe ne a cikin wancan babun tabbatar da Allah yana da al-arshi kuma ya daidaita akan sa qala hadathana Abu Amr Uthman ibn Sa'id qala hadathana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sa'id ar-Razi Abdurrahman ibn Abdullah ibn Sa'id ibn Uthman ar-Razi babban malami ya rasu a shekara ta 213 shi kuma yace hadathana Amr ibn Abi Qais al-Mula'ikin wanda ya rasu shekara ta 140 babban malami ne fiqa an Simak ya'ni ibn Harb an Abdullah ibn Umaira daga Abdullah dan Umaira to wannan Abdullah dan Umaira kamar yadda Zahabi yake cewa fihi jahala ba a san shi ba kuma ba a san kamar yadda Bukhari yake faɗa cewa la yu'rafu lahu sama'un anil Ahnaf ibn Qais da kaza ga Ibn Hajar da yazo sai yace maqbulun maqbul wato inda al-mutaba'a ke anil Ahnaf ibn Qais daga al-Ahnaf ibn Qais ibn Muawiyah al-Basri ɗaya daga cikin duhatul Arab ɗaya daga cikin shugabanni a cikin kabilar Banu Tamim yar shekara ta 72 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muhadrami ne ya rayu zamani ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai samu sharafin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shike riwaya daga al-Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama za'ama Abdurrahman Abbas yace yana yace annahu kana jalisan bil bahta fi isabati yana zauna a farfajiyar bahai makka wato farfajiyar bayan garin makka inda suke zuwa su zauna wajen gari haka ko makamantan su fi isabatin cikin gayyar wasu mutane wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jalisun fihim annabi na cikin su idmarat alaihim sahabatun sai ga wani hadari ya wuce fa nadaru ilaiha sai kalli hadarin fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce hal tadruna masmu hadhihi kun san me ake ce da wannan qalu na'am suka ce mun sani hadha sihabu wannan girgije kenan ai fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce wal muzun kuma ana ce mishi ma muzun kamar yadda qur'ani ya ambace shi ko afara'aytumul ma'a alladhi tashrabuna a antum anzaltumuhu min al-muzni kaga sai annabi ya kara musu da wannan larabci yace kuma qalu wal muzun suka ce gaskiya ne ana ce mishi ma al-muzun al-muzun a larabci shine as-sahabul mudhi wato farin hadari din nan farkon tasowarsa yana fari kafin ya baki sannan qalar sai sai annabi ya ce kuma wal anan kuma ana ce mishi al anan bil fati in ka ci karanta wal inan to linzami kenan amma wal anan shi kuma shine ha ila yau hadari shi kuma bayan ya turbi ne yayi baki din nan yana gab da ruwa kaga a larabci su akwai bambanci sahab ga magarin girgije aka ce muzun farin hadari aka ce anan bakin hadari mu ko sai dai mu kara da abin nan mudafu ilai ce farin bakin a wajen fassara ban san ko manoma sun san ya ake kiran shi ba amma annaka ka ba wani suna daban dai hadari kai hadari ko holoko wanne ne holoko wanda baya yin ruwa go na'am yare ko ne da irin fasaha shi shi fasaha larabci a cikin yawan kalmomin shi yake shi kuma fasaha Hausa a cikin amfani da kalma daya a faɗa abu da yawa shi ma fasaha ne abu daya sai a faɗa abu da yawa da shi mun ga ce ciki bakin ciki farin ciki sannan zurfin ciki kaga duka da kalmar ciki kayan ciki duka ma'anarsa daban-daban to yanzu haka zaka ta juya kalmar ciki zuwa abu daban-daban haka za a iya faɗan ma abu da Hausa ya zama ma'anar shi ma aka san juna sa ido in zaka ce sa ido da Hausa yana nufin ko da yake mutum ya tayi abin da ya ga dama ko kuma a hana shi duk abin da yake so duka sunan shi sa ido wani dan sa ido ne wato duk abin da kake sai yayi magana ko kuma kusa mai ido wato kurabu da shi kaga ta'abir daya amma kuma ma'anar shi aka san juna to ko ne yare akwai fasaha shi eh karkace kawai ai yare kaza bai da fasaha akwai fasaha sai din baka santa ba na'am sai yace summa qala lahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi yace tadruna bu'da ma baina samai wal ard kun san nisan tsakanin sama da ƙasa kalula suka ce ba mu sani ba wallahi ma nadri mun rantse da Allah ba mu sani ba qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa fa inna bu'da ma bainahuma imma wahidun wa imma thnaini wa imma thalathin wa sab'ina sana yace ko dai wato 71 ko da 2 ko tafiyar 70 shekara 73 was-sama'u allati fawqaha kadhalika kuma tsakanin wannan sama ta farko da ta biyu su ma irin wannan tafiya hatta adda sab'a samawatin kadhalika har ya kirga 7 din summa fawqa as-sama'i as-sabi'a naharun baina a'lahu wa asfalihi ma baina sama'i was-ila sama sannan kuma tsakanin sama ta 7 akwai wani kogi wanda shi ma tsawon shi kamar tsakanin wata sama zuwa wata summa fawqa dhalika thamaniyatu aw alin baina adlafihinna wa rukabihinna ma baina sama'in ila sama'in sannan kuma wato bayan wannan kuma akwai wasu kwazazzabai da wasu ramuka tsakanin saman su da ƙasar su kamar tsakanin sama da sama summa fawqa zuhurihinnal arsh bayan wannan kuma su waɗannan sannan sama tana sannan al'arshi yana kansu baina asfalihi wa alahu ma baina sama'in ila sama'in shi ma al'arshin tsakanin kafar shi zuwa saman shi shi ma kamar tsakanin sama da sama wallahu tabaraka wa ta'ala fawqa zalika Allah shi kuma yana saman haka wannan isnadi shi ma dhaifi ne kamar yadda muka ambata al-imamu Abu Dawud ya rawaito shi da Ajuri da Baihaqi da a cikin asma wa sifat da al-Jawzjani a cikin abatil da wasu wancan aw'al afwan nace ramuka ba ramuka ba abin nan aw'al sune kamar kace busashi wanda baina adlafihinna wa rukabihinna tsakanin kafarsu da gadan bayan su ma baina sama'in ila sama'in to wannan hadisan dai duka abinda suke tabbatawa fi jumla shine tabbatar da samuwar arshin Allah amma tafasilin da suke bayarwa tunda ba su inganta ba za a yi itibari da su ba قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن قتاده عن الحسن عن ابي هريره قال ابو هريره يجي wannan ma kun ga daga al-hasan al-ibn al-hasan al-basri wanda mudallisi kuma daga cikin mutanen da ake ganin lallai koda ya tabbata al-hasan al-basri ya ji hadisi daga wasu sahabbai to ya kuma tabbata bai ji daga Abu Huraira ba. Abu Huraira baya cikin waɗanda Al-Hasan al-Basri ya ji hadisi daga gare su. Duk da sun yi zamani, an ce sun yi sabani ne. Shi ya zo ƙasar Madina, Abu Huraira kuma ya fita daga ƙasar Madina. Ya ce kunna julusan inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Mun kasance muna zaune gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Famarrat sahabatun faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama atadruna ma hadhihi. Yace wani girgije ya wuce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kun san me wannan qalullahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da ma'aikinsa sun fi kowa sani qala yace hadhihi al-inana wannan shine hadari baki wa hadhihi zawayal ard wadannan sune wato abin nan girgije da za a saukar a ƙasa yasuqu Allahu azza wa jalla ila ahli baladin la ya'buduna wannan ruwa Allah yana kora shi zuwa ga wasu mutane ne ma wadanda ba sa bautawa Allah wala yashkurunahu ba sa godewa Allah amma saboda falal Allah da ainihin wato rahama su duk da haka sai shayar da su ruwa annabi ya sake ce mu sallallahu alaihi wasallama hal tadruna ma fawqa zalika kun san me ke sama da haka qalu Allahu wa rasuluhu alam suka ce Allah da ma'aikinsa suka fi kowa sani qala Allah yace annabi yace sallallahu alaihi wasallama fa inna fawqa zalika mawjan saman wannan hadari saman wadannan sammai akwai mawjan akwai wata kumfa ko igiyar ruwa makfufan wadda aka tsare ta inda za a sake ta da ta wargaza tsarin wasaqafan mahfuza da kuma wani rufin sama wanda yayi makasarin fa wanda shi ma an tare shi kamar yadda Allah ya ce wajen annas samaa saqafan mahfuzan ai wato saqafan lil ardi mahfuzan kenan ya tsare kasa ko kuma mahfuzan wanda shi aka tsare shi minas suqubi daga ya fado annabi ya ce hal tadruna ma fawqa zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kun san me yake saman wannan qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da manzansa suka sani qala sai ya sake cewa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna fawqa zalika sama'un ukhra saman haka akwai wato wata sama daban qala ya sake cewa fa inna bainahuma masiratu 500 am hatta adda sab'a samawat tsakanin saman da wata akwai tafiyar shekara 500 haka ya dinga lissafawa har ya kirga sammai bakwai yana ce musu samanta akwai wata sama samanta akwai wata sama baina kulli sama'aini masiratu 500 am ko wata sama tsakaninta da dayar tafiyar shekara 500 sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake ce musu hal tadruna ma fawqa zalika kun san meye saman haka qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce Allah da ma'aikinsa suka fi sani qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa inna fawqa zalika al'arshu lalle al'arshi shine ke saman haka fa hal tadruna kam bainahuma kun san yaya tsakanin al'arshin yake da sama ta karshen qalu suka ce Allahu wa rasuluhu a'lam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah da ubangijinsa suka fi sani qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa inna bainahuma kama baina sama'aini ila sama'aini su kuma nisan tsakankanin kaman shekarar tafiya 1000 kenan au kama qal mai riwaya ce ko kuma kamar yadda ya fadi wannan isnadi ne da'ifi wannan hadisi ne mai rauni kwarai da gaske har ma ya kai ga ibnu jawzi ya ambace shi a cikin al-ilalul mutanahiya ya tabbatar da raunin sa haka ibnu kasirin ya kawo shi a cikin tafsirin sa ya istigrabin sa wato ya rawanta shi kenan haka shekul albani a wurare daban-daban al-imam tirmidhi ya rawaito shi a cikin as-sunan din sa haka nan baihaqi a cikin al-asma' wa sifat tirmidhi ma da ya kawo shi ce gharibun hadisi ne mai rauni qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana abdatu ibn sulaiman am muhammad ibn ishaq daga ibn abi shayba zuwa ga abda ibn sulaiman abu muhammad al-kilabi ɗaya daga cikin limaman hadisi na ƙasar kufa abdatu ibn sulaiman daga cikin limaman hadisi ko daga cikin limaman talauci kamar imam Ahmad ibn Hanbal ya rasu shekara ta 88 kamar yadda yake ba da labari aka ce kanat alaihi farwatun khaliqa ma tusawi shay'an yana da wata tsohuwar riga ko daddiya wadda ba ta da valu la tusawi shay'an haka yake yawo sai dimbin ilimi kuma Allah ya gafarta mai an Muhammad ibn Ishaqa mai sira da magazi an Utub an Yaqub ibn Utba as-Saqafi kenan an ikrima maula ibn abbasin an ibn abbasin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama saddaqa umayyah ibn abi salti annabi ya gazgata umayyah dan abu salt fi shay'in min shi'ri game da wani abu na waƙarsa wannan mawaƙin umayyah ibn abi salt mawaƙi ne daga cikin hukama'ul jahiliya ana mashi alkunya da abul hakam umayyah ibn abi salt mawaƙi ne na jahiliya daga cikin manyan kabilar Saqif ya kasance a jahiliya yana daga cikin hunafa wanda suke yaki da bautan gumaka suke ruwaito ragowa abinda ya saurana musulunci amma kamar yadda Ibn Kathir ya kawo labarin sa mai tsayi a cikin albidaya wan nihaya cewa abin da ya hana shi musulunta shine tsaba hikidu da ya kasance yana addu'a cewa Allah ya aiko annabi to kuma sai aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin annabi ya fara wahayi ya fara wa'azi musamman bayan dawon shi Madina shi baya nan ya tafi kasar Hira ya dawo ya tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira ya dawo Madina afwan san da ya fara wa'azi a Makka baya nan ya dawo tarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hijira a Madina kuma yaje ya tattauna da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to zan dawo ni da mutane na kai ma da mutananka ko ka fi so mu yi magana da gani sai kai yace annabi ya ce mishi ayyu zalika shi'ita duk wanda ka so yazo tare da mutanen shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mutanen shi aka tattauna yayi jawabi yayi jawabi bayan ya gama hikimar sa ya gama kawo ta annabi ya karanta mai suratul yasin da yaji suratul yasin ta ratsa shi kawai sai aka ga ta shi ya fita da gudu kamar ya zauta aka je aka tare shi ce malaka ya abul hakam me zaka ce yace ina rantse muku da Allah gaskiya yake aka yi fada yace uqsimu lakum billahi innahu lasadiq zaka ce to fa ma ra'ayuka fihi to me kake gani yace hatta astashira fi amri sai nayi shawara to kaga daga nan samu matsala sai kara fita yayi tafiya ya dawo sai ya tara an yi yakin badar aka ce ya dawo da niyyar zai musulunta da ya ga mutane cewa musulunta zai to da zai tara an yi yakin badar an kashe wasu cikin manyan abokan hulɗarsa cikin kafiran badar nan ya kama hanya zai je Madina suka tare suka ce to ka fa ji abin da ya faru wana da wana suna nan a cikin kalibu badar zaka je kuma ka musulunta to kawai sai shedan ya galabaice shi sai bai yi imani ba ya koma ya ci gaba da iya shegen shi to shine ma ago suke ganin akan shi Allah ya saukar da watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu ash-shaytanu fakana min al-ghawin wasu suna ganin akan shi ta sauka duk da yake mashhurin magana ta sauka akan bil'am ibn ba'ur ne wallahu alam sai ya rasu a shekara ta biyar bayan hijira a kafirce shi bai musulunta ba saboda ya daga cikin waɗanda tsaba ragen hikidu ya hana su musulunta fa innahum la yukadzibunaka to wannan mutumin da saboda adalcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai babban maki ne abokin gaba ne da ya kamata ka mai da irin gabarsa to amma sai aka zo aka karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata waƙar sa shine sai annabi ya ce gaskiya ya faɗi shine ma'anar saddaqahu fi shay'in min shi'rihi shine da yago yana faɗan cewa wa rajulun wa thawrun tahta rijli yaminihi wan nasr lil ukhra wa laythum mursadi wash-shamsu tatlu'u kulla akhiri laylatin hamra'a tusbihu launuha yatawarradi ta'aba fama tatla lana fi risliha illa mu'adhabatan wa illa tujlad yace rajulun yana siffanta al'arshin Allah ne yace rajulun a cikin masu dauke da al'arshin Allah akwai wani mala'ika a siffan mutum wa thawrun da wani mala'ikan kuma a siffan bijimi ta rijli yamini su biyun nan su suke karkashin kafa dama ta al'arshin Allah wan nasr lil ukhra sai kuma wani mala'ika a siffan an-nasr igul shirwa kenan ko shahu wa laythun mursadi dayan kuma a siffan wani jarumin zaki wani ƙwanshen zaki wash-shamsu tatlu to kaga guda hudu kenan kowace kafa daya ta al'arshin halitta guda daya wash-shamsu tatlu kullu akhir latin ita kuma rana takan fito a bakin al'arshin a ƙarshen kowane dare kafin ta sake fitowa a ganta a duniya ta zo ta gaida Allah hamra sai ta zo ta riga ta yi jajir tusbihu launuha yatawarradu haskenta yana ƙara zama ja a sanda take faduwa ta'aba fama tatla in ta zo ta fadi gaban Allah ta yi sujuda sai ta roki Allah ta ce dan Allah amin ahuwa ni ba na so na ƙara fitowa duniya ban so na fito na haskaka mutanen da sun ki bauta wa Allah Ubangiji na ni suke so su bauta ba lana fi risliha ba ta fito mana a duniya cikin gaggawa ba illa mu'adzabatan har sai an sa mala'iku sun horata malaiku za su daka mata tsawa su ce ki tashi ki koma wa illa in ba haka ba tujladu to za a fara hukunta ta ita ma wannan abin da ya fada kenan fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai manzo Allah ya ce sadaka yayi gaskiya hadisi ne sahihi wannan inda wannan isnadin yana da rauni al-imamu Ahmad ya ruwaito shi da ɗansa a cikin as-sunna wasu malamai suna kawo wannan riwaya a wajen fassara fadin Allah madauki sarki alahum arjulum yamshuna biha am lahum aydin yabshutuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha cewa shi wannan mutumin yana cikin mutanen da Allah ya musu wannan tambayar shin ba su ji ne ba sa gani don aka zo magana akan shi sai a kawo wannan waka da bayani akan cewa ga abin da yake fada kuma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ya gaskata shi asalin hadisin kamar yadda muka fada Imam Ahmad ibn Hanbal ya ruwaito shi da ɗansa a cikin kitabus sunna da Abu Ya'la da al-Imamu At-Tabarani a cikin al-Mu'jamul Kabir da al-Imamu Darimi shi ma ya ruwaito shi da Tahawi a cikin sharhu ma'anil athar dukkanin su ruwaito shi irin waɗannan hadisai kamar yadda aka sha fada shi ne wato zaka gaskata abin da suke ciki ba za kuma ka yi kokarin sai ka ce ga ma'anarsa kai a fahimtar ka ko kuma ka ƙaryata ko ka ce ba haka bane wancan yazo da lafazin tatla ko tatlu da dauri a ainin din saboda darura ne na waka da ya kamata ya zama fama tatlau amma sai ana kanta shi da tatla qala dasana abubakar ibn abi shayba qala dasana waqi'un anil a'mash an ibrahim at-taymi an abihi an abi dharr an annabi sallallahu alaihi wasallam wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha mustaqarruha tahta al-arsh ya kawo wannan riwaya ce ta tafsirin ma'anan wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha kuma wannan hadisi shi ma tabbatacce ne yana ma cikin bukhari da muslim bukhari ya kawo shi a cikin kitabut tafsir kuma ya sake ambata shi a can karshe cikin kitabut tauhid haka muslim anan nan kusa kitabul iman baya ga su wasu malamai sun ruwaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa a cikin wannan riwaya daga Abu Dharr al-Ghifari cewa fadin Allah wash-shamsu tajri li mustaqarrin laha kuma rana tana gudu li mustaqarrin laha izuwa ga wani wurin zaman ta matabbacin ta wash-shamsu li mustaqarrin laha zalika taqdiru al-aziz al-alim ko lash-shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar walal laylu sabiqun nahari zuwa dai karshen ayoyin cikin surati yasin Allah yace wash-shamsu da kuma rana tajri tana gudu li mustaqarrin laha tana gudu zuwa ga matabbatatta kala nabi yace mustaqarruha tahta al-arsh matabbatanta a kasan al-arsh wannan hadisin da wannan ayar da yazo da ita tana daga cikin abinda da malaman kimiyya suna istigrabin shi Allah ya gafarta malam Ja'far Mahmud Adam a taba jin shi da dadewa yana magana akan wannan ayar da kuma yadda misali malaman kimiyya suke cewa su a gurin su rana ba ta gudu dan suna da jur'a a gurin su rana ba ta gudu dan haka sai dai a sayin da za a yi da ayar nan su iya binciken su dole ne a yadda kasa haka suke da wannan jur'a malam Ja'far ya ce to ba za a yadda ba domin Allah ne ya faɗa lalle yadda Allah ya faɗa na haka za a yadda su su je su ƙara bincika kansu su ci gaba da bincike kuma ana nan suka ci gaba da bincike suka gano kuskure ne wancan theory yes ko gogulin ka je kai zaka ga waɗannan bayanan cewa an gano cewa wannan magana da ake cewa rana ai tana wuri ɗaya ne tana dauran ne an gano cewa kuskure wannan na Qur'ani shine daidai kuma ko ba a gano wara ma shine daidai da su gano da kasu da gano mure mana nan mu rike Qur'ani ba ruwan mu da maganar su ko su gano ko ba su gano ba su ta shafa wannan yawa da iya abin da sai gano kenan ko to Qur'ani ya riga ya faɗa tintin cewa rana tana gudu da suna cewa ai to saboda ita rana tana tafiya ne akan wani alayi guda daya ash-shamsu wal qamari bi husban suna kan wani lissafi ne wani layi kwaya daya in an ce gudu kuma ko da adana yake gudu akwai jijjiga akwai yin sama akwai yin kasa kuma ba ta yin wannan sai suka fassara to da haka ba gudu take ba ana nan ana kuma suka sake gano tana yin wannan jijjigan ma da suka ce da ba su yadda ba saboda rana gudu take ina take gudu ta je da mustaqarrila kamar da Allah ya fara kuma akwai dubban miliyoyin shekarun da take kafin ma ta gama kewaye su kansu abin nan din solar system din ni ba zan yi tana shekarun ba din ni ba harkar kimiyya ce ta dame ni ba ba sabgata ba ce ga malaman physics nan ga sanan kuje ku ta tambaye su su malam bello su kara muku bayani mu dai mun rike qurani yawa ba ma jin kuma kunya wannan kawai shine yawa mustaqarril laha da suke fada shine solar apex ko solar apex da ake cewa makurar inda take zuwa kuma sun same suna ba tare sun san ina bane amma Allah ya fada mana a cikin ayan nan cewa li mustaqarril laha asalin rigimar da aka samu shine da can akwai wani theory da ake cewa geocentric theory da ke cewa duka al-aflak duka halittun duniyoyi rana ita ce center su ita ce take ba duka sauran a daka take ba su energy da suke rayuwa to daga nan ne suka samu wannan tuntuban amma daga baya Allah ya taimake su suna tararragewa suna dawowa kan hanya haka kullun suke cewa ka a bayaro nonon uwa shikenan sai a biye musu ana nan kuma sai a dinga bayaro nonon uwa kai kar ma a bashi komai sai bayan wata shida kenan kuma sai a biye musu shine irin wannan sai kada a haihu sai a biye musu bayan kuma Allah ya ce a haihu Allah ya ce kyauta yake yin haihuwa muna ji muna gani kuma muka biye musu ana nan sai kai da ma ku ba haihu ba mun gano kuskure ne to wanda ya bi sai ya riga ya makara daidai lokacin to haka jama'a kar ka sake ka biye wata magana ta sabawa zahirin alqur'ani ko tawaye gara ka bi alqur'ani ya fiye maka zaman lafiya tunda shi babu kuskure akan shi ko kuma koda fahimtar da ka alqur'anin kuskure ce fahimtar ya fi maka sauki za maka samu ladan ijtihadin ka haka je wasu wanda ba sa sallah ba sa kallon gabas ba sa alula ba sa wankan janaba suna yin kawai bincike ne irin abinda suke cewa al-ulumul bahta pure sciences kawai abinda aka gwada aka gani to kuma wannan ganin kasiri ne yana da iyaka na za gane kasiri ne kullun da kan suke gano fiye da abinda suka gano jiya Allah ko wannan wahayin da yayi iyakar abinda ya fada kin wa shamsu dari li mustaqarril laha malamai suka ce wato zahibatan wa aiba taje ta dawo taje ta dawo Allah ya mata wannan tsarin tana tafiya tana dawowa to a shahidi shine da aka ce mustaqarril laha din tatal arshi tana kasan al-arshi yana ishara zuwa ga wancan hadisin da ke cikin Muslim zamu zo mu ji wani abu irin sa a gaba wanda kullun tana zuwa ta fadi ta yi sujuda ga Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce an gaishe ki tashi ki koma sai ta sake fitowa ta fito ta mafitar ta ga mutane washe gari da asubahi to randa za ta je ta gai da Allah a ƙarshen alkiyama a ƙarshen duniya farkon alkiyama sai Allah ya ce mata an gaishe ki amma ki koma yau ta inda kika fito daga ranar wannan system ya lalace na fitowar rana daga gabas shine za a wayi gari rana ta fito daga yamma ranar kuma da ranar ta fito daga yamma annabi ce to shikenan an rufe kofar tuba duk wanda bai tuba har zuwa wannan rana ya riga ya shiga magana sai da Allah ya dishi Allah ya gafarta ma na'am eh mai kwan hamra okay to ban san manuska ba sahara to sai zama da hasken ta kenan sahara maimakon hamra jazakumullahu khair qala dasana al-muqaddimi qala dasana ibn abi zubair wannan ma majhuli ne qala dasana fulay ibn sulaiman al-aslami kenan an hilal ibn ali hilal ibn ali ibn usama al-amiri ya rasu ala ra'sul karshe kara ta dari an ata ibnu yasar an abi huraira qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah yace idza sa'altumullah ta'ala fas'aluhu al-firdausa dan za ku roki Allah ubangiji madaukakin sarki ku roke shi aljanna madaukakiya firdaus ya Allah ka bamu ita fa innaha wasatul janna ita ce tsaka tsakin aljanna wa a'laha ita ce kuma mafi saman aljanna wa fawqaha arshur rahman kuma al'arshin Allah yana sama da ita wa minha tafjuru anharil janna ta anharul janna kuma daga nan ne kogunan aljanna suke tumbatsu suke samun sources din su ai watu daga hawan da kamar da suka fassara malami min darajatil lati fi hal firdaus daga hawan da aljanna firdaus take koguna aljanna da ake fada sune koguna guda hudu da Allah ya ambata tiya anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatan lisharibin wa anharun min asalin musaffa walakum fiya min kulli thamarati wadannan guda hudun to sune anharul janna kogin ruwa kogin nono kogin giya da kogin zuma shi kogin zuma aka kebance aka ce ga mashaya fiya anharun min khamrin ladhatan lisharibin ga mashaya ba ga kowa ba kowa ne dai yake da sha'awar sai ya sha giya kun kuma gane kaidin yau idan kai dan ruwa ne babu labi zaka iya samu a aljanna in baka sha nan duniya ba ya zo a cikin hadisi cewa Allah ya haramta giya aljanna ga wanda ya sha ta duniya ko da ya shiga aljanna to za a yi mishi minus giya banda ita ba zai sha ba to wannan shi ma yana tabbatar da al'arshi na Allah da kuma cewa aljanna tana saman sa wato tana kasan aljanna firdaus tana kasan al'arshi qala da sana Uthman ibn Sa'id قال حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الله الرازي قال حدثنا امرؤ ابن ابي قيس وانت حديثن تبتتشي ne yana cikin sayyul bukhari didda isnadin yana da rauni anan an ata ibn sa'ib am muharib ibn disar as-sadusi alqalin qasar kufa kenan thiqatun min as-thiqat an ibn burayda abdullahi dan burayda kenan an abihi qala lamma qadima ja'far ibn abi talib yayin da Ja'far dan Abu Talib ya dawo min ardil Habashah ya dawo daga Habasha laqiyahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya gamu da shi fa qala sai yace hadithni bi a'jabi shay'in ra'aitahu bi ardil Habasha ka bani labarin abu mafi ban mamaki da ka gani a ƙasar Habasha qala yace marratin ra'atun ala ra'siha miktalun watarana muna zaune ko muna tsaye ko makamancin haka a cikin anguwa a ƙasar Habasha sai wata mata ta wuce tana dauke da kwando shine miktal fihi ta'amun ta yoce fa ne ta siyo abinci fa marra biha rajulun ala farasin sai wani mahayi shi kuma ya su kwano doki fa asabaha sai ya kade ta farama biha ya wurgada ita akan titi irin dan awizo dan ne hala fa ja'alat tanzuru ilayhi wa hiya tu'iduhu fi miktaliha ta mike tana kallon wannan mamugunci tana daukan kayan abincinta tana maida su cikin kwandanta wa hiya taqulu tana cewa wailul laka min yawmin yadqul malik kursiyahu bane ya tabbata gare ka a ranar da Allah mamallaki zai sanya kursiyin sa fa ya'khudhu lil mazlumi min adh-dhalimi ranar zai kwatan ma wanda aka cuta a duniya abinda macuciye tuce shi a duniya fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai wanda Allah yayi dariya hatta badat nawajizuhu har sai da aga fikar sa faqala yace kaifa yuqaddisu Allahu ummatan la yu'khadhu lidaifiha min shadidiha haqqan yace to ta yaya za ai Allah ya kare wata al'umma wanda take azzalimi yana zalunci amma ba a karban ba a kwatan ma wanda aka zalunta haqi daga wani zalunci shi wato duk mutanen da suka bari ana ta zalunci amma ba a karban ma waɗanda suka aka zalunta haƙin su babu doka mai karban haƙin waɗanda aka zalunta wannan al'umma ta yi ban kwana da tsarewa Allah wa huwa ghairu muta'atiun haka ne ko muta'atiun huwa ghairu muta'atiun annabi ghairu muta'atin kenan wa huwa ghairu muta'atin shi wato ana karban abin mutane ana zalunta su ghairu muta'atin ba tare da an tirsasa mu azzalimin an kwato haƙin ba shine ma'anar wajen wannan hadisi shi ma sahihin hadisi ne bai haƙi ruwaito shi da isnadin shi akwai anan wajen akwai Ata ibn Sa'id wanda saduqun ne ikhtalata bi akhra amma hadisi ne ingantacciya tabbatar da samuwar wato al-kursi na Allah madaukakin sarki da kuma adalcinsa malam yace wa hadathana al-muqaddimi qala hadathana abdul wahhab al-thaqafi abdul wahhab ibn abdul majid ibn salt kenan al-thaqafi qala hadathana abu mas'ud al-hariri shine muhammad ibn husayn ibn mas'ud ar-rajulin daga wani mutum wannan kaga wato akwai ibhami kenan an ibn shafafin daga ibn shafaf shi ma majhuli ne la yu'raf ana abdussalam ana abdullahi ibn salamin sahabin nan cikin manyan sahabbai wanda suka musulunta bayan da suna yahudanci qala yace wallazi nafsi bi yadihi inna aqraban nasi yawmal qiyamati muhammadin sallallahu alaihi wasallam jalisun an yaminihi alal kursi yace mafi kusancin mutane zuwa ga Allah madaukakin sarki shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama zai zauna ranar alkiyama a daman kursiyin Allah wannan isnadi ne mai rauni saboda jahala ta ibnu shafaf da kuma rashin sanin waye wancan mutumin babun mala yace wa hadathana abu musa muhammad ibn musanna kenan qala hadathana abdurrahman ibn mahdi babban malamin nan an sufyan da zaran an ce abdurrahman ibn mahdi an sufyan to sufyan ats-tsauri ne malamin sa ne kuma hasali ma kamar tarihin ya tabbatar sufyan ats-tsauri a gidan abdurrahman dan mahdi ya rasu sanan sufyan ats-tsauri ya san matsala da abokin shi halifa abu ja'far mansur abu ja'far mansur ya zama halifa ya buga duniya ya buga ya raya cewa kazo kazo dadi ya samu yace wallahi ba zai zo ba har ya fushe ce to wallahi aka mamo mishi aka yi ta neman shi dinga buya to sai ya dinga buya a gidajen daliban shi ko gidan abokan shi ko yan uwan shi din da ya je yan sati ɗaya sati biyu aka fara tunanin yana gidan sai ya hawala ya koma wani gari ko wani ƙauye haka ya dinga yi shekaru da yawa kawai dan kai zo kusa da masu mulki kuma mai mulkin nan fa abokin shi ne tare suka islamiya tare suka taso wannan kai ne da aka raga ganin kai za dinga murna ma ana maka kafu gwamna ko to amma shi yaki fa kifa har ya bashi haushi ma yace me yasa ba za ka zo jinabe ce kai harka ka ta shugabanci ka bani harka ta almajiranci yace a ni na so ka zo waje na ka zauna duk abin da zan yanke ka bani shawara yace a ka ni masu baka shawara ni ba dan fada bane to haka yaje har ya gama guje-gujen shi Allah ya karbi rayuwarsa a shekara ta 160 da aka dai san da kaji Abdurrahman ibn Mahdi an Sufyan to fa alam annahu thauri in kuma kaji wancan shi kuma wato ibn Dinar Hammad an thauri shi kuma wannan Hammad amin an Sufyan to shi kuma ibn Uyayna ne Hammad an abinnan an Sufyan shi kuma ibn Uyayna ne an al-a'mash daga babban malami Sulaiman ibn Mihran al-a'mash malamin nan mai wahalar sha'ani an al-minhal ibn amr al-asadi an sa'id ibn jubair sai dan jubair wannan walidin nan ko karshen wanda hajjaji ya kashe qala yace sa'ala rajulun ibn abbas wani mutum ya tambayi malamin mu abdullahi dan abbas Allah ya kara musu dashi da mahaifinsa me fasaran wa kana arshuhu alal ma kuma al'arshin sa ya kasance a burbushin ruwa ala ayi shay'in kana alma'u yawma idin ce to shi ruwan akan me shi kuma yake qala yace alamatin rih a gadan bayan iska wannan isnadi ne tabbatacce hasanun ne saboda al-minhal ibnu amrin saduqun sannan ash-shaykhul albani yana cewa wannan hadisi yana daukan hukuncin marfu'i saboda bai yi a faɗe shi da ra'ayi asalin hadisin al-imamu at-tabari ya rawaito shi a cikin tafsirin sa da baihaqi a cikin al-asma'u was-sifat babun fi dhikri ziyaratil mu'minina li rabbihim tabaaraka wa ta'ala wa kalamihi lahum babun da ke bayani akan ambatan ziyarar da mu'minai za su kai wa Allah madaukakin sarki a aljanna da kuma bayani akan magana da Allah yake yi da su قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب بن ابي العشرين وان شما صدوق يروي ما اخطا عن الاوزاعي شني عبد الرحمن بن عمرو الشامي عن حسان بن عطيه عن سعيد بن المسيب انه لقي ابا هريره فقال ابو هريره مالن سيد دم مسيب الله يقرا مس رحمه يجي يا غمد صحابي ابو هريره الله يقرا مس يدا سي ابو هريره يجي اسال الله an yajma baini wa bainaka fi suqil janna ina roƙon Allah ya sa ni da kai mu gama a kasuwa aljanna ko ta kasuwa da ake ce aljanna duk mako a wata rana wanda a kwatancin duniya to ana iya cewa juma'a ce faƙala sa'idun sa'idu yace awa fiha suqun yace yanzu aljannan ma akwai kasuwa qala na'am burara yace kware kuwa akhbarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi ya bani labari anna ahlal jannati idza dakhaluha wa nazalu bi fadli a'malihi yan aljanna in an riga an gama gwargwarmai tsayewar kiyama sun shiga aljanna Allah ka samu na cikin su kowa kuma ya samu gwargwadan abinda ya samu da gwargwadan aikin sa da Allah ya kaddara masa fayu'zanu lahum fi miqdari yawmil jumu'a akwai alif wasu nuska babu alif daga yaran miqda miqdar miqdar ce sai a ba su izini a wata rana irin juma'a min ayyamid dunya fayazuruna Allah fi rawdatin miradil janna sai suka yi wa Allah ziyara a cikin wata fadama cikin fadamin aljanna fatuda ulahum manabira min nurin azo a kafa kujeru na haske wa manabira min lu'lu'in wasu kuma na lu'lu'i wa manabira min zabarjadin wasu kuma na zabarjadu wa manabira min yaqutin wasu kuma na yaqutu wa manabira min zahabin wasu na zinariya wa manabira min fiddatin wasu kuma na azurfa kowa gwargwadan matsayin shi gwargwadan irin layin kujerun da za a samu su wa yajlisu adnahum mafi karancin daraja a cikin su sai ya ce wa ma fihim dani'un babu faula kantacce a cikin su amma dai dole akwai hayraki ala kusbanil miski talakawa marasa shi su ne za su zauna a kan wani yashi na almiski wal kafuri da yashi na kafir wa ma yarauna anna ashabal karasi bi afdala minhum majlisan hakan kuma ba sa ganin cewa na kan kujerun nan sun fi su daraja kowa yana ji da takama da isa wai da ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kowa na jin wannan sarauta ta aljanna baya ganin wani ya fi shi qala abu huraira fa qultu ya rasulullah hal nara rabbana yawmal qiyamati sai nace to ya manzo Allah kenan zamu ga Allah ranar alkiyama qala na'am hal tamaruna fi wati shamsi wal qamari lailatul badr shin kuna gogoriyo a wajen ganin wato rana a wajen ganin wata a daren haske kullu la muka ce ba ma yi qala fadhalika fakadhalika la tamaruna fi wati rabbikum tabaaraka wa ta'ala hakan nan wajen ganin Allah ba za ku yi gogoriyo ba wala yabqa fi dhalika al majlis ahadun illa hasarahu Allah muhasara kuma babu wanda zai saura a wannan wurin zama sai ya zama Allah ya kebance da shi daga shi sai shi hatta ya kula har Allah ya ce ma bawa ya fulan ibn fulan ibn fulan ya kai wani dan wani dan wani atazkuru yawma qulta kaza fa'alta kaza wa kaza ka tuna ka tobara da kai lokaci kaza a duniya kai kaza kai kaza fa yuzakkiruhu ba'da ghadaratihi Allah ya tuna mishi wasu wasu matsaloli da ya samu wasu rigingimu da ya shiga wasu rashin daraja da ya aikata a duniya fi duniya fa yaqulu bala ce wallahi na tuna ya Allah fa yaqulu ya rab afalam taghfir li to ya Allah bayan ka gafarta mini kai kuma na tuna mu wannan al'amari fa yaqulu bala Allah ya ce na gafarta maka fa bi magfarati balagta manzilataka hadhi ai saboda gafara ne ma ka ganka ana da ba gafara da kana ta ana gurzanka ko Allah ka tsare mu qala fa bainama hum ala zalika ghashiyatuhum sahabatun min fawqihim suna cikin haka sai ga wani girgije a saman su fa amtarat alaihim tibal sai a musu ruwan tirare sai ta kanshi lam yajidu misla rihihi shay'an qattu bas taba jin irin kanshin shi ba summa yaqulu rabbuna tabaaraka wa ta'ala sannan sai Allah ya ce qumu ila ma adattu lakum min alkarama tashi ku je ku samu abin da na ba ku na daraja fa khudhu ma shi'tum sai su shiga wannan kasuwar ta aljanna su fara shopping kowa iya sarransa qala fa yatuna sukan kad haffat bihal malaika sai su zo ta kasuwa wanda mala'iku sun kewaye ta fihi ma lam tandurul uyunu ila mislihi su sake ganin wata ni'ima wanda ido bai taba gani ba walam tasma il adhanu kunnuwa ba su taba ji ba walam taqtur ala al qulubi zakata ba su taba tunanawa ba qala fayahmilu lana mashtahaynahu abu rara yace shikenan sai Allah ya sa a daukan mana duk abin da muke so laysa yuba'u fi shay'un ba wai siya bane wala yushtara fi zalika suq ba wai siyarwa bane yalqa ahlul janna ba'dhum ba'dan yan aljanna su dinga gamuwa da juna qala fayaqbilu dhul bazzati al murtafi'a fayalqa man huwa dunahu wani wanda yake soke da yake soke da wata albazza wata riga ta alfarma wato wata hadaddiyar riga sai ya gamu da wanda rigar shi bata kai kyan wancan ba wa ma fihim daniul yace babu fa wulakantacce cikin aljanna fayru'uhu ma yara alaihi min al-libasi wal haiba wal hai'a kai wannan na ƙasa wanda ladan shi bai kai na wancan ba ko alherin shi bai kai na wancan ba in ya ga wani dan aljanna sai ya ga ya burge shi hankalin shi ya tashi ya tsorata ya furgita da gayin dan aljanna nan ya ta kallon shi ke kai wannan ya more ko aljannan nan sai sauran yakubayi ginin tsaya suna kallon shi ko babu fa yakubayin kwatance ne kawai fa ma yanqadi akhiru hadithihi kafin ya gama tunanin a zuciyar shi cewa kai wannan fa ya more hatta ya tamassala alaihi ahsana minhu sai ya gari gashi kawai ta koma ta fita wancan din kyau wadhalika li annahu la yanbaghi li adin an yahzana fiha Allah ya mishi wannan alfarman ne saboda Allah ya alƙawarin babu jin takaici ko damuwa ko hasada ko ƙyashi aljanna kamar da Allah yake cewa udkhul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun thumma nansarifu ila manazilina Abu Hurairah yace daga nan kuma an gama cin kasuwa sai a fito daga wannan mall din ko wannan plaza ko ina ne sai kowa ya koma gidan shi fayalqana azwajuna muna zuwa gidajen mu sai matan mu su tarbe mu har aljanna mata ba sa yawo yawa suna nan a cikin gida suna jiran mazajin su ko mun gane wa qarna fi buyutikunna fa yaqulna marhaban wa ahlan bi hubbina suna cewa lale maraba da baby kenan ko ba shine hubbi ba laqad ji'ta daga ka dawo wa inna bika min aljamali wattibi afdala mimma faraktana ali ce gabi me fara ne daga ka fi da kyau ka ƙara armashi da waye da waye fa yaqulu inna jalasna alyawma rabbana aljabbar ce ai yau mun samu wani sabon ni'ima ne ina ga miki wance wance kaza kaza yau mun zanna da Allah ubangijin mu aljabbar wanda ke daura abin da ya kare tabaraka wa ta'ala wa bihaqqina annan qaliba bi musliman qalbana da aka ya cancanta mu dawo cikin wannan annashuwa da farin ciki da wane ne da wane ne wannan hadisi akwai rumu a cikin shi sai dai kuma bai inganta ba al-imam ash-shaykhul albani a cikin ziralul janna ya tabbatar da raunin sa saboda na farko saboda abdul hamid din can dake cikin isnadin sa saduqi ne wanda yake da kurakurai sannan shi ma malamin al-musannib sham ibn ammar shi ma yana da ya tsufa ana mashi talqini al-ajuri ya kawo shi a cikin wani littafin shi daban shine littafin abin nan at-tasdiqu bin nazar gasgata ganin Allah ya kuma kawo shi a cikin littafin ash-shari'a ash-shari'a dai na ajuri wannan namu da aka sani ya kawo shi ta hanyar ibnu musaffa ina ganin bari mu bar shi haka ko hadisin yana da gwabi sosai Allah dai ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala muhammadin na'am na'am tsakiyar aljanna kuma saman aljanna mafi daukaka a cikin aljanna aljanna suna kewaye da ita shine wasatuha sauran aljanna suna kewaye da ita a alaha kuma tafi sauran daraja tafi su daraja ta fuskar matsayinta da kuma irin mutanen da za a zuba a cikinta ta fuskar location kuma ita ce a tsakiyarsu to Allah ya sa mu dace wai malama ka daga hannu bane tunda ake ta yi ko ban ganka bane sai ka nace yayi to assalamu alaikum wa rahmatullahi